أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا 21 غوتن جماد الآخرة هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دغ مكة زوا مدينة 1441 wanda ya daidai da 15 ga watan 2 shekara ta 2020 miladiya. Kamar yanda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair dake cikin wannan unguwa ta Hausawa Zuro a cikin birnin Kano, domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi na Muqaddimatul Iziyya lil Jama'atul Azhariyya, wanda babban malami Abul Hasan Ash-Shadhili rahimahullahu ta'ala ya wallafa, wanda kuma muke bibiyar sharhi da bayanin da ainihin wato Dr. Muhammad Mansur Sokoto ya rubuta, wato na littafin sa na Fathu Rabbil Bariya bi Adillatil Iziyya fil Fiqh al Malikiyya. Wannan kuma shine darasi na 27 a cikin wannan littafi mai albarka. Nan a cikin babin ko kuma fasalin da ke bayani akan kiran sallah, wato faslun fil azan kenan. Darasin da ya gabata mun yi karatu akan rashin halaccin yin kiran sallah ga kowace sallah cikin sallolin farilla, a cikin salloli guda 5 din nan har sallar Juma'a kafin lokaci, sai dai banda sallar asuba, ita an so ayi kiran sallar asudusun dare na ƙarshe kafin hudowar alfujir, sannan a sake yin kiran sallah na biyu lokacin da ainihin wato alfujir yake to. To bayan mun yi wannan, sannan sai muka karanta mustahabbancin yin kiran sallah ga matafiyi ko da shi kadai ne, saboda hadithin Abi Sa'id al-Khudri. Sannan malam yayi mana wani tambihi ko yayi tambihi ga ladane masu kiran sallah bisa kiyaye wasu kurakurai da ake samu a kiraye-kirayen sallah da ladane ke yi a masallatai, kamar ainihin wato yin madda ko ja a akbar da kuma ashhadu da kuma allahu. Waɗannan duk malai ya ce kuskure ne ladanai su yi ja a cikin waɗannan kalmomi guda uku. Sannan kuma har wa yau ya ja kunnuwan ladanai game da tsayawa a ashhadu an la ilaha, mutum ya tsaya iyanan sannan daga baya ya kawo illallah din, da kuma ainihin wato cewa muhammadan rasulullah maimakon muhammadar rasulullah, da kuma rasulullah wa rasulallah maimakon rasulullah, da kuma ainihin wato hayya ala salah, kawai mutum ya bude baki ba tare da ha'un din nan ta fito ba, hayya ala salah, da kuma hayya ala falah maimakon hayya ala falah, shi ma maimakon a jiha din nan ta fito. To duk malam ya ce lalle a guji waɗannan. Sannan kiran sallah ana so ya zamanto jansa madaidaici ne, kar a yi jan ya zamanto ya wuce misali, kar kuma ya zamanto ba a yin ja din. sannan kiran sallah ana so ya zama tsayayye kar ya zamanto ana caccanza kalmomin ko ana caccanza bugiran da suke sannan kuma ana so ya zama a jere daga wannan kalma sai wannan kalma daga wannan kalma sai wannan kalma har zuwa karshe ba tare da ana samun shiru mai yawa tsakani ba sannan kuma ba tare da ana samun wata magana wadda ba kiran sallah ba tana shiga cikin kiran sallah ko da sallama ne ko mai yadda sallama to bayan nan sai kuma malai yake cewa an so ga wanda ainihin wato yaji mai kiran sallah yana kiran sallah ya kwaikwaye mai kiran sallah har zuwa karshe a ainihin wato har zuwa karshen kiran sallah din sai dai idan kiran sallah abu mahzura ne mai tarji'i to shi kuma ba sai mutun ya maimaita tarji'in ba domin kun tuna mun karanta cewa akwai sigogin kiran sallah kala uku guda biyu duk daga sahabi abi mahzura wanda ɗaya ne daga cikin ladanan masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma da ainihin kiran sallar abinnan abdullahi bin zaid bin abdurabbihi ruwayarsa ko da mutum yana cikin sallar nafila ne inji malam a karatun da muka yi zai iya bin ainihin wato mai kiran sallah lokacin da yake kiran sallah saboda fadin annabi sallallahu alaihi wasallam idza sami'tumul mu'adhdhin faqulu mithla ma yaqul ku faɗi irin abin da mai kiran sallah yake faɗa wanda anan ne ma muka ce to kamar na rediyo shi ma mutum zai bi to shine muka ce na gidan rediyo baya amsa ainihin wato ko kuma baya daukan waccan ma'anar da muke magana haka kuma a sa kiran sallah a gidan rediyo ya zamanto ba sai an yi a masallaci ba shi ma malamai sun ce a ba za a yi haka ba kawai sai dai lokacin sallah yayi maimakon ka ji masallaci ana kiran sallah a sai dai kawai ya zamana ainihin wato wato kawai sai a sa rediyo kawai shikenan in an sa rediyo shikenan sai ya zama ko kuma kunna talabijin kawai kunna wato TV ko talabijin ya zamanto in kin lokacin sallah yayi kawai wannan za a kunna ba sai ladane sun kiran sallah ba shi ma an tambayi Sheikh Muhammad Ibn Salih Uthaymeen game da haka yace a salam da haka Sheikh Muhammad Ibn Salih Uthaymeen yace hakan baya zamantowa halattacce ya zamanto saboda akwai illoli da yawa da za su tattaru wajen kasantuwar kiran sallah maimakon a ji shi a bakunan ladane sai dai kawai a kunna a gidan rediyo ya zama shine a madadin wanda za a yi a masallatai da sauran bayanan da muka yi a karkashin wannan sannan mun karanta sharuɗan da aka shartanta wa shi ladan mai kiran sallah sharuɗa na inganci da kuma sharuɗa na kamala sharuɗa na inganci shine ya zama musulmi ne ya zama ainihin wato namiji ne ya zama baligi ne shi sannan kuma ya zamanto ainihin wato mai hankali ko ya zama mai hankali ne shi to waɗannan duk sharuɗai ne waɗanda suke na cika na inganci mutum ba zai zama ladan ba sai ya cika waɗannan sharuɗan sannan mun karanta sharuɗan kamala su ma sun kai wajen guda bakwai ina zaton wanda muka karanta duk da bamu bi sharhin su ba wanda kansu zamu tashi insha Allah shurudul kamal din qala al muallif rahimahullahu ta'ala yace wa shurudul kamal an yakuna adilan sharadan adalci shine wato sharadan cika kai na ladan shine ya zamanto adali mutumin kirki kenan an bayyanta li annal adhana i'lamun bi dukhul waqti salat domin shi kiran sallah sanarwa ne cewa lokacin sallah yayi da haka fa huwa bi manzilati shahada mala yace da haka matsayin kiran sallah kaman matsayin shaida maka ake ko shaida ce ala dukhulil waqti akan shigan lokaci to idan shaida ce ta cewa lokacin sallah yayi tunda sallah ba a yin ta sai lokacin ta yayi inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta da haka fal mu'adhdhin mu'taman shi ladan mai kiran sallah amintacce ne da haka shi sa ba za a sa ladan ba sai an tabbatar daga cikin sufarsa adali ne ma'ana mutumin kirki ne
domin duk gaba ɗaya wato galibin mutane suna dogara ne kacokan akan kiran sallar ladan ba akan duba agogo ko duba mukutari ya shiga ko bai shiga ba kawai mukutarin mutane ladan lokacin sallar mutane ladan da an ji kiran sallah kawai kowa za ga yana alwala yana harma ya je sallah to kaga dole kar a samu waɗanda suke ba amintattu ba su zamanto su ne ladanai shi yasa malamin yace sharadan kam sharadan cika na ladan ya zamanto mutumin kirki ne domin mutane sun danka mar amanar kiyaye musu lokacin sallah ya dinga sanar da su in lokaci yayi kuma akwai hadisin da yazo akan haka inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wal muazzin mu'taman shi muazzin ladan mai kiran sallah wato mu'taman kaman an amince masa amana aka bashi wannan kiran sallah dan haka mutane ba sa tantama da sun ji kiran sallah ba a tunanin ba lokacin bai bayyana kiran sallah kawai mutane suna sakin jiki cewa lokacin sallah yayi wannan hadisi ne wanda yake Imam Abu Daud da Tirmizi sun ruwaito shi hadisin Abi Huraira kuma Sahihul Albani shi yasa Sheikhul Islam yake cewa ina hukuncin idan fasiki wanda ba adali ba kenan yayi kiran sallah to an samu ruwayoyi guda biyu amma mafi karfi daga cikin ruwayoyin guda biyu shine rashin ingancin kiran sallar wanda ba mutumin kirki ba bazai zamanto kiran sallar mutane su digirgire su danka amanar kiyaye musu lokacin sallah wanda daya ce daga cikin shikashikan musulunci ga wanda yake fasiki ne ba amintacce ba shi yasa an samu ruwayoyi guda biyu wasu sun ce in yayi kiran sallar yayi wasu suka ce a zance mafi karfi shine idan fasiki yayi kiran sallah bai ba dan haka fa yu'adu marratan ukhra wajibi ne bi a sake yin wani kiran sallah min gairihi daga wani wanda ba fasiki din ba li mukhalafatihi li amrin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda ya sabawa umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na wal mu'adhdhin mu'taman dan haka fasiki kaga ba mu'taman bane la ba ta gane sharadi na biyu shine ilmuhu bil awqatis salawat shine ma'ana arifan bil awqat wato ya zamanto masani ne game da lokutan sallah din domin ya zo a hadithin Jabir bin Samura Allah ya kara masa yadda yace kana bilal yu'adhdhin hina tadhhadu ash-shams bilal ya kasance yana yin kiran sallah lokacin da rana ta karkata daga tsakiyar sama wa rubbama akhara al-iqamata qalilan wani lokaci yakan jinkirta ta da iqama kadan wa rubbama ajjalaha qalilan wani lokaci kuma ya gaggauta ta kadan fa amma al-adhan fa kana la yakhrumu an al-waqt amma shi kiran sallah baya jinkirta shi gabar lokacin sa fa hadha yadullu ala ahammiyati ma'rifatil mu'adhdhin bil awqat wannan yana nuna maka muhimmancin ladan mai kiran sallah zamanto ya san lokutan sallah wa yasihu adhanul a'ma wato kiran sallah da ladancin makaho ya inganta yayi walakin sai dai yustahabbu an yakuna lahu ko an yakuna ma'ahu mubsirun yu'limuhu bidukhulil waqt sai dai an so ya zama akwai wani mai gani wanda zai dinga sanar da shi cewa lokacin sallah yayi tunda shi baya ganin rana ballantana yayi amfani da ita baya kallon agogo ballantana yayi amfani da agogo cewa mukutari an ce zai shiga karfe kaza bari ya duba agogon sai ga lokaci yayi kiran sallah amma zai akwai mai gani da zai dinga gaya masa lokacin sallah yayi ko kuma yanzu fa karfe kaza sai ya tashi yayi kiran sallah sharadi da ku an yakuna sayyitan wato ya zamanto mai murya saboda hadisin Abdullahi bin Zaid bin Abdurabbihi a hadisin kiran sallah Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa shi Abdullahi bin Zaid yace falamma asbahatu da nawayi gari ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai nazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu bima ra'aitu sai na bashi labarin mafarkin da nayi fa qala innaha la ru'ya haqq manzon Allah yace wannan mafarkin naka na gaskiya ne mafarkin gaske kai insha Allah fa qum ma'a bilal fa alqi alayhi ma ra'ait tashi kaje ku hadu tare da bilal ka koya masa mafarkin abin da ka gani an fahimta da aka shi wannan sahabin yayi mafarkin lafuzan nan da muke karanta a kiran sallah kuma annabi ya tabbatar da su yace mafarkin ka gaskiya ne da aka koyawa bilal shi ya dinga yin kiran sallah kaga wanda yayi mafarkin ba shi bane yana son ya zama ladan domin shi yayi mafarkin amma annabi sallallahu alaihi wasallam saboda duba da cikin abin da ake so ladan ya zama yana da su shi bai da shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce je ka koya wa bilal wannan abin da aka nuna ma a mafarki fa yu'adhdhinu bihi ka ce masa ya dinga kiran sallah da wannan abin da ka koya mai fa innahu anda sautan minka domin yafi ka dadin murya kaga ana son ladan ya zama mai dadin murya kada samu wani kaman mai jin bayan gari yana ya zama mai kiran sallah a samu mutum mai dadin murya an fahimta muryar ta zamanto madaukaki yana da dadin murya kuma da sauti shine sayyitan an fahimta yana yi mutane suna jin dadin kiran sallah in yayi kamar ba a san ma wayannan kalmomin na tauhidi kamar ba a san ya tsaya ma ya zamanto ya gama to kaga wannan shine hadithin sannan akwai hadithin abi mahdura Allah ya kara masa yadda yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam har sikirinin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kafin azabi ladan shi yasa kamar yanda na faɗa a furi fudu ba ta jiya wato galibi mutane sun dauki ladanci ba wani abu bane mai muhimmanci shi yasa na gaya muku malamin mu Allah ya ji kansa da rahama yace in jahili ya gawurta sai ya zama ladan ma'ana kawai sai aka bar wannan wazifar wannan bangaren ladancin kawai ko dai kawai wanda ya ga dama yayi ko kuma kawai wanda shi ba shi bane ahalin abun kawai shi kuma shi yana sha'awar abun ba kuma koyaye ba kawai je to kaga anan Abu Mahzura yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci nahwan min 20 rajulan sama wajen mutum 20 fa azinu suka yi kiran sallah kai in yayi shi ma sai a ji murya ta sa kamar ta zabo a ce a je shi kuma wannan a ce shi ma yayi in yayi shi kuma a ji kamar murya rago a ce tsaya wannan shi kuma yayi murya shi ma haka aka dinga sa mutane suka dinga yin ainihin wato kiran sallah sai da suka gama fa ajabahu sautu abi mahzura muryar Abu Mahzura sai ta burge manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa allamahu al-adhan sai ya karantar da ya koya maka kiran sallah yace kai irin muryar ku ce ya kamata ku zama ladanai da aka da Allah masu dadin murya a cikin ku da Allah ku dinga yin kiran sallah ku zaman to ladanai wa ishtiratu kaunuhu sayyitan sharadin ladan ya zama sayyitan mai dadin murya ya tadammanu istihbabu raf'ihi sauta kuma wannan ya kunshi mustahabbancin ya zama yana daga murya mai wato mai sauti ba wai dadin murya ba sayyita ne zama mai dadin murya sannan kuma tare da daga murya wa qad warada fi fadli zalika hadith abi sa'id domin falalar a samu mai daga murya sosai yazo cikin hadithin abi sa'id al-khudri fa innahu la yasma'u mada sautil mu'adhdhin jin wala ins wala shay illa shahida lahu yawm al-qiyamah kaga shi ana son mai sauti ba wato babu wani mahaluki mutun ne ko aljani ko ainihin wani abu cikin halittun Allah da zai ji sautin mai kiran sallah face sai ya bada shaida akan wannan sautin da ya ji ranar tashin alkiyama na huda ya kuna zahiran ya zamanto kuma ainihin zahir wato mai tsarki mai alwala shine nan malai yake cewa muta zahiran ko ya zamanto mai tsarki saboda fadin annabi sallallahu alaihi wasallam inni karihtu an azkura Allah illa ala tuhurin aw qala ala taharatin wato hadithin da ibnu khuzaima ya fitar da shi da ibnu hibban wa sahahahu an bayyana jago yace ni karitu an azkura Allah illa ala wato yace bana san in ambaci Allah sai ina da alwala inji annabi sallallahu alaihi wasallam shi sa an so ladan ya zama yana da alwala lokacin da zai kiran sallah qala tirmidhi imamu tirmidhi yake cewa waqta lafa ahlul ilmi malamai ma abota ilmi sun yi sabani fil adhani ala ghairi wudu'in game da hukuncin yin kiran sallah ba alwala fakarihahu ba'du ahli al-ilmi wasu cikin malamai suka ce makaruhi ne ba a so ba mutun ya zamanto yayi kiran sallah ba shi da alwala daga cikin waɗanda suka tafi akan karhancin haka akwai imam Shafi akwai malam Ishaq bin Rahuya wa rakhasa fi zalika ba'du ahli al-ilmi wasu malaman kuma suka sassauta suka ce babu komai ko ba alwala mutun zai iya yi wanda a cikin su akwai Sufyan al-Thawri akwai Ibn al-Mubarak akwai Imam Ahmad duk sun kafa hujja bi annahu la yazidu ala qira'atil qur'an wa lam yashtarit la hadhara suka ce domin kiran sallah wa matsayin sa da daukaka sabai wuce kiran bai wuce karatun qur'ani ba gashi shi ma karatun qur'ani ba shartanta lalle sai da alwala ba dan haka shi ma suna ganin su malaman da suke ganin ko ba alwala a iya yi wannan shine madogaran su suna ganin in ba bai alwala ba komai hadisin da yace sai da alwala din la yu'adhdhinu illa mutawaddi'un fa da'ifun shi kuma hadisi ne wanda ta fuskar isnadi hadisi ne da'ifi hadisin da yake cewa la ainihin wato la yu'adhdhin ba wanda zai kiran sallah illa mutawaddi'un sai wanda yake da ainihin wato alwala hadisi ne wanda ainihin wato yana da rauni akwai illoli guda biyu a cikin hadisin da aka hadisi ne da'ifi wa qad jama'a hadaini shartaini hadith wa'il bin hujr wadannan sharuɗa guda biyu hadisin wa'il bin hujr duk ya tattare su haqqun wa sunnatun alla yu'adhdhina ar-rajulu illa wa huwa tahirun haqqi ne kuma sunna ne kada mutun yayi kiran sallah sai yana da alwala wala yu'adhdhin illa wa huwa qa'imun kuma kada yayi kiran sallah sai a tsaye wannan kaga sharuɗan guda biyu duk wannan athar din da aka samu daga wa'il bin hujr duk ya tattare su shi ma kuma hadisi ne wanda yake da'ifi akhrajahu al-bayhaqi wa ad-darqutni fil afrad wa abu shaykh fil adhan kama fi nasb ar-raya qala al-hafiz fi at-talkhis isnaduhu hasan illa anna fihi inqita'an isnadin mai kyau ne, amma akwai inqita'i, an samu inqita'i a cikin isnadin, dan haka yana cikin layin hadisan da basu inganta ba.
Wa yashhadu lahu hadithu Ibn Umar as-sahih,
ko da yake tunda wannan din yana da matsala, yana da rauni, hadisin Abdullahi dan Umar zai ba da shaida akan wannan, shi kuma ya inganta. Wa fihi, a cikin hadisin akwai kaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam li Bilal, fadin da annabi ya gaya wa Bilal, yace da shi kumfana da bis salati, ka tashi kai kiran sallah. Kaga wannan hadisin ya nuna kiran sallah a tsaye za a yi shi.
Qala Ibn Qudama, qala Ibn Qudama, Ibn Qudama rahimahullah yace fa in azana qa'idan li ghairi udhrin,
amma idan ladan yayi kiran sallah a zaune ba tare da wani uzuri ba, faqad kariha huwa ahlul ilmi, malamai sun karhanta haka. Wa yasihu, amma kiran sallah sa yayi. Fa innahu laysa bi akid min al khutba, domin bai kai hudubar karfi ba, hudubar juma'a. Wa tasihu min al qa'id, kuma kaga ita ma hudubar juma'a tana inganta ga wanda yayi hudubar a zaune.
Wa adh-dhahiru annahu idha kana lil mu'adhdhin udhr,
amma zahirin wannan magana yana nuna idan ladan yana da wani uzuri, yujibu ku'udahu, wanda wannan uzurin ne ya wajabta zaman sa, fala ba sa wannan ba komai. Kila yana dan jin zazzabi a ranar, ko kuma kafafuwansa ba karfi, ko kuma yana da matsalar kafa, ya abu nan wannan ba komai.
Qala al-Hasan al-Abdi, ra'aytu Aba Zaid sahiba Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wannan bawan Allah wato al-Hasan al-Abdi yake cewa naga wato Abu Zaid sahibu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sahabu manzo Allah, yu'adhdhinu qa'idan, yana yin kiran sallah a zaune. Wa kana rijluhu usibat fi sabilillah, kafarsa ce ta samu matsala ainihin wajen yaki fi sabilillah, da haka kuma gashi shine ladan, da haka sai kiran sallah sa a zaune. Wannan hadithin Baihaqi ya fitar da shi cikin Sunan al-Kubra, wa hasanahu al-Albani fil Arwa, fil irwa. Fa in adhana jalisan ala raha aidan fala basa, idan kuma ladan yayi kiran sallah a zaune saboda hutawa, yayi kiran sallah kila ya tsufa da yawa, da aka ya tsaya ya gama kiran sallah gaba ɗaya, kafafuwansa ba sa iya daukar su, sai ya zauna ya dan huta a cikin kiran sallah, wannan ba komai. Qala ibnul mundhir yace sabata anna ibn umar kana yu'adhdhinu ala al-ba'ir, domin hadisi ya tabbata athar cewa Abdullahi dan Umar ya kasance yana yin kiran sallah akan raqumin sa, fayanzil, ya sauka, fayuqimu, ya tada iqama. Sai sharadi na shida, an yakuna mustaqbil al-qibla, shi ladan mai kiran sallah ya kasance ya fuskanci al-qibla, saboda hadithin Abdullah ibn Zaid, bainama ana na'imun, yace wata ran ina bacci, idh ra'aytu shakhsan alayhi thawban akhdaran, sai naga wani mutum wato yana sanye da kaya tufafi guda biyu koraye. Fastaqbala al-qibla, sai naga ya fuskanci al-qibla. Faqala, sai naji yace Allahu akbar, Allahu akbar, sai kawo hadithin, ma'ana sai naji yayi kiran sallah. An bayyana wa qaulul musannif, fadin shi ainihin wato malam Abul Hasan al-Shadhili cewa ya zama ya fuskanci al-qibla illa lil-isma, sai dai idan dan jiyarwa ne, babu laifi ya juya dama ko ya juya hagu dan jiyar da mutane, ko a cikin can matanin malai ya kawo wannan, ko to shine sai nan malai yake cewa illa al-isma yubayyinuhu hadithu Abi Juhaifa, shi ma wannan juyawar da ladan yake yi, ya juya nan dan ya zamanto ya jiyar, shi ma akwai hadithin da zai goyi bayan ladan akan jujjuyawar da zai dama ko hagu, shine hadithin Abi Juhaifa, Allah ya kara masa yadda, inda yace ataitu annabi sallallahu alaihi wasallam bi makkata wa huwa bil abtah fi qubbatin lahu hamra, yace nazo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam, shi kuma lokacin manzo Allah yana abtah, wato a cikin wata rumfarsa wadda aka yi mata rufi ja min adamin nafata. Qala, yace fa kharaja bilalun bi wudu'ihi, sai bilal ya fito da ragowar da ruwan alwalar annabi sallallahu alaihi wasallam, fa min na'ilin wa nadhihin, to aka yi tabarruki da wannan ruwan, wasu sun samu da yawa, wasu sun samu kadan cikin ruwan ragowar ruwan annabi sallallahu alaihi wasallam. Qala fa kharaja annabi sallallahu alaihi wasallam alayhi hullatun hamra, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya fito yana sanye da waso hullatun hamra, asin da asin masu ratsin ja, ka anni anzuru ila bayadi saqaihi, kamar ina ganin hasken faurin wato hasken kaurinsa. Qala, yace fata wadda wa adhana bilal, qala faj'altu atatabba'u fahu, sai na kama bibiyar bakin bilal yana kiran sallah, ha huna wa ha huna, yaqulu yaminan wa shimalan, yaqulu hayya ala salah hayya ala al-fala al-hadith, wannan hadisin ne. An bayyana kaga shi Abu Juhaifa yace naga Bilal ya fito yana kiran sallah, na dinga koyi da shi, ina bibiyar bakin sa ma, yana juyawa dama wajen hayya ala salah, yana juyawa hagu wajen hayya ala al-fala, duk ina bin sa. To kaga wannan juyawar da ainihin wato ladan yake yi, wannan shi ma sunna ta tabbatar da ita.
sai dai waqtalafa ahlul ilmi fi hadha liltifat, sai dai malamai sun karu juna sani game da wannan waiwayawar yaminan wa shimalan dama da hagu. Qala an-Nawawi rahimahullah, Imam an-Nawawi Allah ya masa rahama yace madhhabuna istihbabu liltifat fil hay'ala yaminan wa shimala, mazhabunmu shine mustahabbancin waiwayawar ladan wajen hay'ala, hayya 'ala as-sala da hayya 'ala al-fala, ya dinga juyawa dama da hagu. Wala ya duru, sai dai kada ya juya, bai gangar jikin ce take juya ba, kawai wuyansa ne yana kallon misali nan ne al-qibla, sai dai kawai haka, hayya 'ala as-sala hayya 'ala al-fala, ya kalli nan ya kalli nan, an fahimta. Amma wani za ka ga hayya 'ala al-fala, wannan kaga hadda jikin da ya juya shine ba ai, ba za ka juya daga jikin ba, kawai wuyan ne zai juya. Na fata an gane. Wala yastadbiru al-qibla, kuma kada ya juya, kada ya ba al-qibla baya, sawa'un kana 'ala al-ardi aw 'ala manara, a ƙasa yake kiran sallah ko kuma akan munbarin da aka tanada don kiran sallah. Wa bihi qala an-Nakhai wa Thawri wa al-Awza'i wa Abu Thawr wa huwa riwayatun an Ahmad, kuma wannan shine ra'ayin Ibrahim an-Nakhai, al-Thawri, al-Awza'i, Abu Thawr, da kuma ruwaya da aka samu daga Imam Ahmad. Sai dai Ibn Sirina shi a wajensa yace yukrahu al-iltifat, shi a wajensa makruhi ne wannan jujuyawar, kawai tsayawa za kai chak. Wa qala Malik, Imam Malik yace la yaduru wa la yaltafitu illa an yakuna illa an yurida isma'an nas, yake cewa shi Imam Malik yake cewa da wuyan nasa ba zai juya ba, la yaduru ba zai juya ba da jikinsa, wa la yaltafitu kuma ba zai waiwaya ba da wuyansa, illa an yurida isma'an nas, sai dan yana so ya jiyar da mutane ne. Amma da lasifika zai dauka ya biya ya karanta kiran sallah, kaga ita lasifika ce take sanar da mutane, take jiyar da mutane kai, da haka babu bukatar sa ya juya dama da hagu. Da haka Imam Malik shi yana da sharadin za a iya juyawa da wuya, amma in shi ladan yana so ya juya da wuyan ne dan ya isar da kiran sallah ga mutane. Abu Hanifa da Ishaq da Ahmad a wace daga cikin ruwayoyinsa yace yaltafitu wala yaduru, suka ce su kuma zai juya da wuyansa, zai dinga iltifati waiwayawa da wuyansa, amma wala yaduru ba zai juya da gangar jikinsa ba, illa an yakuna manaratan fa yaduru, sai dai akan manara ne, ma'ana kan munbari da ake kiran sallah, fa yaduru. To kaga wajen ruwayoyi guda uku kenan, an fahimta. Su a wannan mazhabin suka ce zai iya juyawa hadda jikin nasa, amma akan manara ne, in a ƙasa ne sai dai zai iya juya da wuyansa ne kawai. Sai sharadi na bakwai yake cewa wa an yakuna qad wa an la yakuna qad sallatil ka salat allati adzalalaha, ko shine sharadi na karshe, yake cewa an la yakuna qad sallatil ka salat, kada ladan ya zama wannan kiran sallar da yake shi ya riga yayi wannan sallar, wannan kiran sallar da kuka ji yana yi shi wai dan ku yayi, shi already ya riga yayi wannan sallar, to kada ya zama to ladan yayi haka. سبق في فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ان الفقهاء رحمهم الله قالوا يتي malamai sun ce in kana kada addas salatan lati yu'adhanu laha fala yujibu, wai idan mutun ya riga yayi sallar da wannan ake mata wannan kiran sallar, to bala ma kai bala ka amsa wa ladan ban yana kiran sallar, kai ka riga kai sallar, sai kuma kaji wani masallaci kila ku masallacin ku da wuri akai sallah, sai kaji wani masallaci ko makara suka yanzu su kuma suke kiran sallar, ka riga kai sallar ba za ka bi shi ba, to in haka ne to kaga min babil aula, kuma ba za ka zo kai wa mutane kiran sallar da kuma kai ka riga kai wannan sallar, an fahimta ko? To sai kuma abinda bayan an gama kiran sallah shine akwai salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, akwai addu'a bayan kiran sallah, an sunnanta yin salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da addu'ar da tazo bayan kiran sallah, saboda hadithan Abdullah ibn Amr daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ce idza sami'tumul mu'adhdhin فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشر ثم صلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي. Nabi sallallahu alaihi wasallam yace in kun ji kiran sallah, mai kiran sallah to ku koyi da shi, ku faɗi irin abin da yake faɗa, sannan ku yi mun salati, domin duk wanda ya mun salati guda ɗaya Allah zai masa goma, sannan ku roƙa mun wasila, ita wasila nan wani matsayi ne a cikin gidan aljanna da bawa ne guda ɗaya cikin bayin Allah zai dace da wannan, ina fatan in zama ni ne, duk wanda ya roƙa mun wasila ceto na ya halatta a gare shi. Akwai kuma hadithin, wannan hadithin Muslim ne, akwai hadithin Jabir, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man qala hina yasma'un nida wanda ya ji kiran sallah ya ce Allahumma rabba hadhihi da'awati tamma wa salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasilata wal fadila wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta halallahu shafa'ati yawm al-qiyama. Da haka shi ma wannan wajen karanta sai ka kiyaye ko kurakure da ake yi, Allahumma rabba hadhihi da'awati tamma wa salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasila. Ba za ka ce ati Muhammadan al-wasilata ba, ko dai ka ce ati Muhammadan al-wasilata za a iya karɓar wannan, ko kuma ati Muhammadan al-wasila. In al-Qur'ani ne kaga shi ake kira naqalu wal fadila wa ba'athu maqaman mahmuda alladhi wa'ata, ko kuma mahmuda nilladhi wa'ata. Nan ma ba za ka ce wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'atahu ba. Allah ya sa an kiyaye. Wanda ad-da'watu tamma da kake cewa Allahumma rabb hadhihi da'watu tamma shine kiran sallar ai, shine da'watu tamma din. Saboda abin da ke ciki na girmama Allah madaukakin sarki da kadaita shi da kuma shaidawa da manzancin Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma kiran mutane zuwa ga alheri, da aka da'awatu tamma ne. Maqamul mahmud kuma shine yashmalu kullu mawaqifil qiyama, ya kunshi dukkan wasu matsayai na ranar alqiyama. Amma wa akhassuha shafa'atul uzma, mafi kebanta daga cikin matsayi na ranar tashin alqiyama shine ceto mafi girma, kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ne zai yi shi. وعن عبد الله بن عمرو أن رجلا قال يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا. عبد الله بن عمرو yake cewa wani mutum yace ya maikin Allah ladanan nan fa sun tara mu fa sun wuce mu fa. Qala sallallahu alaihi wasallam, sai annabi yace qul kama yaquluna, kai ma fadi kamar yanda suke fada. Fa inin tahaita fasal tuta, in ka gama ka kai karshe ka yero ka roki abin da kake so za a baka. Wannan hadithin shi ma hasan ne, hadisi ne wanda Imam Abu Dawud ya ruwaito shi, wa sanahul hafiz fi nata'ijil afkar wal albani fi sahihil kalimi tayyib, disu ruwaito shi. Sannan akwai hadithin Anas annan nabiy sallallahu alaihi wasallam qala addu'a bainal adhan wal iqama la yurad, manzo Allah ya ce wato addu'a tsakanin kiran sallah kan ata da iqama ba a mayar da ita. Indai kai an ansa an yi kiran sallah kan ata da iqama, wannan gurin amsa addu'a ne. Wannan hadithin Imam An-Nasa'i ya fitar da shi, wa sahahu Ibn Khuzaimah. Sannan an hana fita daga masallaci bayan an yi kiran sallah, li hadith Abi Sha'fa radiyallahu an qala yace kunna qu'udan fil masjid, yace wata rana mun kasance muna zauna a masallaci ma a Abi Huraira, tare da Abi Huraira. Fa adhana al mu'adhdhin, sai ladan yayi kiran sallah. Fa qama rajulun min al masjid yamshi, sai wani mutum ya tashi daga masallaci yana tafiya zai fita. Fa atba'ahu Abu Huraira, bas Huraira ta radiyallahu anhu basara, Abu Huraira ya zuba masa ido ya kalle shi da idan sa, hatta kharaja min almasjid, yaga ina za shi, yaga har mutumin ya fita daga masallaci. Fa qala Abu Huraira radiyallahu an, Abu Huraira ce amma hadha faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, ce wannan mutumin ya saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kowa ya ce sai dai kawai ka jira sai an idar da sallah kuma yake fita ka je kai. Ba za ka ce a to an kira ka kalliman yazo bari ka je waje bari ka fito waje, a sai dai in alwala za ka canza alwala ka ce ta canza, amma in an yi kiran sallah to abin da ya kawo ka masallaci kai shi kafin ka fita. Wannan shi ma Imam Muslim ya fitar da shi. Fasalun fil iqama, fasalin da zai bayani akan iqama. Al iqamatu sunnatun, iqama ita ma sunna ce, auqadu min al adhan, amma tafi karfi sama da kiran sallah. Litisaliha bis salati, saboda haduwarta da sallah, ita ce wadda ana yi ake shiga cikin sallah. Wa in taraha ma bainahuma, idan an samu jinkiri tsakanin su, badalatil iqamatu, iqama ta baci, wastu'ni fat, sai a sake wata. Ma'ana an samu jinkiri tsakanin iqamar da kuma ta da sallah, an yi iqama ba ta da sallah ba kuma sai aka dan samu jinkiri ko ka tsaya yin magana ko wani abu ya faru ba ta da sallah ba sai an samu jinkiri, to wannan kiran iqama ta baci kuma a sake wata, inji Malam Abul Hasan Ash-Shadili. Wa qala Ibn Kinana yake cewa man tarakaha amdan, duk wanda ya bar shi Ibn Kinana din nan sunansa Uthman Ibn Isa Ibn Kinana, ana masa alkunya da Abu Amr, yana daga cikin fuqaha'ul Madina, kuma yana daga cikin almajiran Imam Malik domin an ce shine wanda ya zauna a halkar Imam Malik bayan rasuwar Imam Malik. Ibn Kinana shine wanda ya zauna a wannan ainihin wato karagar ko kuma gurin zaman Imam Malik wajen ci gaba da karantasawa bayan rasuwar Imam Malik. Wannan bawan Allah ya rasu a Makka shekara ta 186. An bayyanta shine Ibn Kinana. Man tarakaha amdan, Ibn Kinana yake cewa wanda ya bar iqama da gangan badalar salatu sallarsa ta baci. Falihtiyadu an yahtarisa ala litiyani biha, falihtiyadu abun kiyayewa ko kuma abun kewayewa, an yahtarisa ala litiyani biha shine mutum ya kiyaye zuwa da ita. Wala yatasahalu fi dhalika, kada yayi sauci ko sako-sako a game da zuwa da iqama. Yaji an ce ayi sunna ce kawai, ce to ba sai yayi ba, kawai zo ta da kabbara ba tare da yayi iqama ba. Shi yasa shi Ibn Malik Abul Hasan Ash-Shadili yake cewa fali ihtiyadu abun da yafi kewayewa kakka fada cikin laifi ko kuskure, an ya tarisa alal itiyani biha, mutun ya tsare ya kiyaye wajen zuwa da ita duk lokacin da zai salla. Wala yatasahalu, kada ya dinga sakaci fi dhalika, cikin ainin yin iqama din. Wa hadha fi haqqir rajul, amma fa wannan game da haqqin namiji kenan, namiji shine ake so ya iqama. Wa amma al mar'atu, amma ita mace fal iqamatu fi haqqiha mustahabbatun, ita mace yin iqama a haqqin ta a sallah mustahabbi ne, mustahabbi yace yin iqama a wajenta. Sirran kuma za ta yi ta ne a boye. Wa in lam tuqim, idan ma mace ta zo bata yi iqama din ba, fala ithma alaiha, ba ta da wani laifi. Kawai tana zuwa ta ce Allahu Akbar, kawai ta kama sallata bata ta da iqama ba, babu laifi akan ta, inji Abul Hasan Ash-Shadili. Wannan magana da Abul Hasan Ash-Shadili ya faɗa shine kuma kaulin fuqaha'ul amsar, wato annal iqamatu sunnatun muakkada, wannan shine kaulu fuqaha'ul amsar. Wa man tarakaha, wanda ya batta fa huwa musiun wa salatuhu sahiha, wanda ya bata bai kyauta ba amma sallarsa ta yi, wanda ya bar iqama bai kyauta ba amma sallarsa ta inganta. Amma maganar Ibn Kinana cewa kiran sallar iqama wajiba ce, wa annas salata tabdulu, kuma sallah ma za ta iya baci biduni hayan aka kiyinta, wannan shi kuma qaulul zahiriya, wannan mazhabar zahiriya ce. Yan zahiriya sune suka tafi akan cewa lalle sai an yi kiran sallah wajibi ne, in ko mutum haka kawai ya zo ya tada sallah bai yi iqama ba, sallarsa ta baci bace ba. Fa man tarakaha nasiyan aw amidan, suka ce duk wanda ya bar iqama da mantuwa ko da gangan, wajaba alaihi li i'adatu indahum, a wajen su wajibi ne ya saki. An bayyanta wannan ka koma al-istizkar da at-tamhid da al-muguni da al-majmu' da al-insaf, duk zaka samu wannan bayanin da ainihin malamai suka yi. Ibn Hazm, Malam Ibn Hazm yace wala tujzi'u salatu faridatin, sallar farilla ba za ta taba yiwuwa ba, fi jama'atin, indai a cikin jama'a ne, ithnaini, mutum biyu ne, fasa'ida ko sama da haka, illa bi adhanin wa iqamatin, lalle sai an yi kiran sallah kuma sai an yi iqama. Indai ku biyu ne a wajen Ibn Hazm za ku yi sallah yanzu, to sai kun yi kiran sallah, dama iqama wannan dole ne, kiran sallah ma wajibi ne. Indai ku biyu ne za ku yi jami'i zuwa sama, to a wajen Ibn Hazm sai yi kiran sallah kuma sai an tada iqama. An fahimta, sawa'un kana fi waqtiha aw kana wato maqdiyatan li nawmin aw nisyanin, mata kuyat, yake cewa wannan sallar ta yanzu ce lokacin ta, ko kuma ramuwa ce saboda bacci ya kwashe ka, ko ka manta baka yi ta ba, to in ka zo za ka yi ta, inda ku biyu ne sai ku yi kiran sallah, in kuma kai kadai ne to ba sai ka yi kiran sallah ba, amma dole sai ka yi iqama. An fahimta, as-safaru wal hadar sawa, yace a halin tafiya ne ku biyu kuke tafiyar a cikin mota, lokacin sallah kuka tsaya za ku yi, ba kar ku ce ai ku matafiya ne bari kawai ku kebance, kawai a ɗaya a cikin ku ya ja gefe kwara da kiran sallah, sannan kuma a kira sallah, inji Malam Ibn Hazm. An fahimta, wal hadar ko a halin zaman gida sawa'un fi kulli zalika, fa in salla shay'an min zalika, idan mutum ya sallaci wani abu na salloli, yayi salla shay'an wani abu min zalika daga wadannan da aka ambata, ko a halin zaman gida ko a halin tafiya ko sallar ramuwa ko kuma ta ada'i, bila adhanin ba kiran sallah, wala iqamatin ba iqama, fala salata lahum, in dai jami'i ne ba su da sallah. Wannan shine ra'ayin Ibn Hazm. ka koma cikin littafin su al-muhalla za ka ga dalilan din da ya kawo akan haka amin wa yusaddalu lil qawl al awwal bima qawlin farko wanne ne qawlin farko kiran iqama sunna ce mai karfi to wannan qawlin hujjar masu wannan qawlin shine saboda abinda aka ruwaito an ibn mas'ud radiyallahu an annahu salla bi alqamata wal aswad bila adhan wala iqama an samu abdullahi dan mas'ud yayi salla da shi da alqama da aswad ba kiran salla ba iqama an bayyana wannan shine hujjar wa'ancan malaman na farko da suke ganin sunna ce mai karfi bai kamata a kiyinta ba ai shi kuma ibnu kinana da kuma su irin su ibnu hazm az-zahiriya to su kuma zamu ji me dalilin sa amma wannan kaji abdullahi dan mas'ud alqama aswad sun yi salla ba me ba kiran salla ba me kuma ba iqama kawai kabbara aka ci gaba da salla wannan magana ibn qudama ya kawo ta a cikin al-muguni ya jingina ta zuwa ga al-athram wal qailuna bil wujub wayanda ko suka ce wajibi ce istadallu bi hadith malik bin al-huwairis sun kafa hujja ne da hadithin malik ibn al-huwairis wa fihi a cikin hadithin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza kuntuma fi safarin tasniya in ku biyu kun zama a halin tafiya fa adzina ku kiran salla wa aqima ku ta da iqama wal ya ummakuma akbarukuma babban cikin ku ya muku salla wannan yana cikin hadisin da suka kafa hujja akan sa qalu suka ce wa haythu dawama alaiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam huwa wa ashabuhu ma amrihi biha wal amru yaqtadi al wujub sannan kuma ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawama yana yin iqama a cikin sallar sa da shi da sahabbansa kuma yayi umarni ga hadisi idza kuntuma fi safarin fa adzina wa aqima wal ya ummakuma akbarukuma suka ce wal amru kuma umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaqtadi al wujub yana hukunta wajibi fa hukumuha annaha wajiba a karkashin wannan hadisin suka ce hukuncin iqama wajiba ce wa hadha alqawlu huwa arrajihu liquwwati dalilihi wallahu a'lam Dr. Muhammad Mansur yace wannan kaulin na karshe cewa iqaman nan wajiba ce a yi ta a sallah to wannan shine kaulin da yafi rinjaye saboda ƙarin dalilin sa wallahu a'lam wancan aiki ne na sahabbai wannan kuma hadisi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam umarni idza kuntuma fi safarin fa adzina wa aqima wal ya ummakuma akbarukum mafhum to sifatul iqama sai ita sifar kiran sallar wa lafzuha lafazanta allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salah hayya ala al falah qad qamatis salah allahu akbar allahu akbar لا اله الا الله wannan shine lafazin iqama da shi Abu al-Hasan ash-Shadhili ya kawo lafazin ta a cikin wannan duk da cewa wa ma zakarnahu yace abinda muka ambata maka min ifradil iqama na dayanta iqama ayi ta dai ma adat takbir banda kabbara ita kam za a yi ta sau biyu ko fa innahu musanna ita kiran kabbara musanna biyu ce huwa al-mashhur wannan abinda muka ga ma an za a ta da iqama kowace kalma a fade ta sau daidai kar a maimaita ta sai dai kabbara su ne ita za a maimaita ta sau biyu to wannan kaulin shine yafi shahara fa innahu fa in shafa'a ghayra takbir akan haka Abu al-Hasan ash-Shadhili yace idan yayi shafa'i ma'ana yayi biyu ghayra takbir ba a inda ba a kabbara ba la tujzi'uhu al-iqamatu iqama sabati ba an bayyana idan yayi kabbara ce kawai zai maimaita zai shafa'i amma duk lafuzzan iqaman nan daidai ne to idan ya kuma yayi banda kabbara sai cikin lafuzzan iqamar sai yayi wata ya maimaita ta sau biyu la tujzi'ul iqamatu wannan iqaman bata isar masa ba to wannan sigar da shi Abu al-Hasan ash-Shadhili wato ya ambata mabaniyatun ala hadith Anas ya gina ta ne akan hadithin Anas dan Malik annahu umira Bilal an yashfa al adhan wa yutira al iqama an umarci Bilal da yayi kiran sallah kowace kalma ya maimaita ta sau biyu wa yutiral iqama ya dayanta iqama kowace kalma ya maimaita ta sau daya illa al iqamata amma banda qad qamata salah ita wannan sau biyu zai wannan shine azalal hadithin da abul hasan ya kafa hujja da wannan magana ta sa hadisi ne wanda yake muttafaqun alai ko wa bilal qad allamahu abdullah ibn zaid al iqama to sanan shi bilal abdullah ibn zaid bin abd rabbi wanda muka ce yayi mafarkin kiran sallar na a can baya ai annabi ya ce bilal ya fi shi dadin murya ya je koya masa to cikin abin da ya koya masa iqama bi amri rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda imamu abu daud tirmidhi ibnu majah suka ainin wato ruwaito hadithin wa hunaka sigatun ukhra banda wannan iqama da mallan ya kawo mana a cikin littafin iziya akwai wata iqamar kuma daban akwai wata siga ta iqama sabatat ita ma ta tabbata min hadith abi mahzura na hadisin abi mahzura mu'adhdhinun nabi sallallahu alaihi wasallam wannan shi ma ladanin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wa hiya 17 jumla ita kuma jumloli 17 ne a cikin ta ila baka taba jin wannan iqamar ba baraka ji ta wahiya Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kabbara hudu ce iqama ashhadu an la ilaha illa Allah subiu ashhadu anna muhammadar rasulullah subiu hayya ala salah subiu hayya ala al falah subiu قد قامت الصلاة صوبيو إتما قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة هذا صوبيو كان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وانت وين وانا يا قامر أبا يمجا to ladanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin wannan ya tabbata yana yin wannan iqamar kaga in ka dauke ta in ka dauke kada qamata sala kaman bai da bambanci da ɗaya daga cikin sigogin da muka karanta na kiran sallah fama zakarahu al-musannif min adam ijza'i al-iqama amma abinda abul hasan ash-shadhili marubucin mawallafin iziya ya rubuta ko ya ambata na rashin ingancin iqama idza shafa'a in aka biyinta gairar takbiru abinda ba kabbara ba gairu sahih wannan magana ce da bata inganta a ce in an yi kada qamatus salati sau biyu ma sallah sai an canza iqama ba tai ba to wannan zance na Abul Hasan Ash-Shadhili Allah ya ji kansa da rahama amma zance ne da bai inganta ba ina fata an gane domin hadisin ma wancan din me irin iqamar da muka saba kada qamatus salati sau biyu ya kawo shi wanda Bilal yake yi kada qamatus salati sau biyu ne domin Annabi sallallahu alaihi wasallam yace umira Bilal Anas yake cewa umira Bilal an yashfa al adhan wa yutira al iqamata illa al iqama me illa al iqama ne illa kada qamatus salati tace za a yi sau nawa sau biyu an bayyana wannan faqad sabata dhalika an abi mahzura مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم دومون وتسيغد دبا ايرن واتان بتا تبتا ا cikin wato ruwayar Abu Mahzura wanda ɗaya ne daga cikin ladanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala yatakallamu fil iqama sannan ita ma iqama ana so a yi ta a jere kar a samu wasu abubuwa da ba ita ba su dinga shiga cikin ta kamar yanda muka ambata a kiran sallah wala yatakallamu fil iqama shi mai ta da iqama ba zai yi magana ba yana cikin iqama wala yaruddu ala man yusallimu alai kuma ba zai mayar da sallama ga wanda ya mai sallama ba kaga mai da sallama an ce wajibi ne to amma in yana iqama yanzu ya shiga cikin wata ibada ba zai yanke ta ba ya amsa sallama an bayyana kaga kenan lafuzan kiran sallah haka lafuzan iqama su ma ba a san wani abu wanda ba kiran sallah ba ko iqama ya dinga shiga cikin su kada kuma ya tsaya wajen yin wani aiki daban wanda ba lazimi bane yin sa a kiran sallah ko a iqama faqad qala bihi kathirun min al-ulama domin da yawa daga cikin malamai sun faɗa haka amma ma yalzamu amma abin da ya zama lalle ya shigo cikin kiran sallah ko iqama kal udas kaman atishawa haka wannan ba shiri ta kana kiran sallah ko iqama sai ta zo za a yi ta ne war ru'ab da habu shin kawai yana cikin kiran sallah sai habo yazo masa kaga wannan zai iya sa a katse ta masalan wannan din misali ne fala ba asabihi inda aljumhur wannan duk babu laifi a wajen jumhurul ulama min alhanafiya wal malikiya wal hanabila wala yalzamuhu ba'dahu alistinab kuma ba in kana yasira in dan lokacin da aka samu ya gama atishawa ko ya je wanke haban ya dawo dan lokaci ne kadan ba sai ya sake ba daga inda ya tsaya daga inda aka tsaya kawai sai ya dora ya karasa wa amma inda shafi'iyya amma a wajen mazhabar shafi'iyya fa yusannu isti'nafu al-adhan fa yusannu isti'nafu al-adhan wato su sun sunnanta isti'nafu al-adhan saki kiran sallan fi ghairi sukuti wal kalam cikin wani abu wanda kamar atishawa ko wani abu inda ya bazance bane ko ainihin wato ba shiru bane ba zance ba wa amma idza dala al faslu baina kalimati al adhan aw al iqama bi kalamin kathirin amma an samu tazara tsakanin kalmomi na kiran sallah ko na iqama aka samu tazara mai yawa an yi wasu zantuttukan daban wanda suka yi tsawo walau kana muttaran ilaihi koda ko wannan maganar wato tsananin bukatuwa ce ta jawo aka yi ta ka inqadhi a'ma kamar amma da wani makaho da zai fada rijiya ko zai shiga cikin wata halaka masalan to anan fa yajibu isti'nafuhu qawlan wahidan anan canza iqama in an samu irin wannan tazarar to wannan wajibi ne qawlan wahidan wa alhaqa alhanabila bihalati butlan aladhan alfasl bikalamin yasirin in kana fahishan kashatum walqadha sai dai hanabila suka ce koda abin da ya shiga tsakanin iqama ko kiran sallah ba a dauki lokaci ba dan lokaci ne dan abu ne kadan amma sai ya zama abu ne wanda yake mummuna kamar zagi mutum yana kiran sallah ko yana ta da iqama sai ya katse yayi zagi an fahimta wal qazfi ko yayi kage to wannan sun ce kiran sallah ya baci in iqama ce ta baci kawai to sai gaban karshe da haddabi yake cewa al-haddabi al-maliki yake cewa min shartil iqama yana daga cikin sharadin iqama an ta'aqubuha salatu sallata bu bayan ta fa in taraka ma bainahuma in an samu tazara tsakanin ta da iqama da wato iqama da ta da sallah a adal iqama to sai a sake iqamar wa qadru ya an ibn abbas an annabi sallallahu alaihi wasallam at-tawsi'atu fi dhalika ko da yake an samu ruwaya daga abdullahi dan abbas daga annabi sallallahu alaihi wasallam akwai yalwa a cikin haka domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kanta da iqama kuma a zo a tambaye shi ko ai wani abu ya koma gefe su tattauna kuma a zo a ta da sallah ba tare da an sake ba an fahimta to ina hukuncin tsayuwar mutane lokacin iqama in ana iqama lalle sai mutane sun zama tsaye ko kuma kana zauna za a iya sai an ta da iqama liman zai ta da sallah sannan ka miƙe to shine gaban karshe wal musalli mukhayyarun baina an yaquma lis-salati hal al-iqama aw ba'daha mai sallah yana da zabi tsakanin ko dai ya tsaya lis-salati wato domin yin sallah hal al-iqamati a lokacin da ake yin iqama aw ba'daha ko kuma ya miƙe ya tsaya bayan an riga an ta da iqama as-sunna to anan dai sunna an yaquma an-nasu shine mutane su miƙe idara awul imama kad qama in suka ga liman ya tsaya in dai liman yazo ya tsaya to sai mutaje su miƙe li hadithi abi qatada radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala idza uqimatis salatu fala taqumu hatta tarawni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce idan an ta da iqamar sallah kada ku miƙe har sai kun ganni kenan ana iya ta da iqama da an hangi liman kawai ladan ya fara kiran sallah ya fara ta da iqama to mutane suna zazzauna dan basu ga liman ba amma da an ga ta kofar liman yayi turo kofa sai kuma mutane su mimmike sai a tsaya ina fata an gane wannan hadithin muttafaqun alai sai mu tashi kan sabon fasali insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya babu lada kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik